أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته zamu ci gaba da karatun littafin mai albarka na sunanin darimi wanda wannan darasin shine darasin mu na wane nake tunanin darasi na biyar ne ina ga muna cikin kitab na farko faralolin da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi zamu tashi babu na 11 wanda al-imamu darimi Allah mashi rahama yake cewa babu ma akrama Allahu bihi nabi sallallahu alaihi wasallam min karamil mauta babun da ke bayanin abinda Allah ya karamta ya girmama annabi alaihi salatu wassalam an ya ku shine yawwa min al-fadli babu na takwas ne afwan babu ma'udiyan nabi sallallahu alaihi wasallam min al-fadli babun da ke bayanin abinda aka ba annabi mai tsira da amincin Allah na fadla babban malami mai sharhin sunanin darimi fatahul mannan yake cewa mu sani cewa Allah madaukin sarki ya girmama annabin shi da darajoji da farloli wanda wasu alƙalami ko wata tawada sun yi kadan su rubuce abinda Allah madaukin sarki ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na girman farla da darajoji kamar yadda an yi rubuce da la'ilun nubuwa na al-Imamu al-Baihaqi da la'ilun nubuwa na al-Imamu Abu Nu'aym al-Asbahani duka suna bayani ne akan irin wannan abubuwan kuma abubuwa ne wanda suke nunin Allah ya ba annabi sha alaihi salatu wassalam fadloli da dama to al-Imamu Darimi kadan daga cikin wa'annan ne yake so ya ba mu hadisi na 46 al-Imamu Darimi yake cewa haddathana Ishaq ibn Ibrahim akhbarana Yazid ibn Abi Hakim haddathani al-Hakam ibn Aban an Ikrama an ibn Abbas qala yake cewa inna Allah faddala Muhammadan alal anbiya Allah madaukin sarki ya fifita annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan annabawa wa ala ahli samai da ma dukkan mutanen sama mala'ikun da ke sama fa qalu ibn abbas ya kai dan abbas bima faddalahu ala ahli sama da menene Allah ya fifita annabi da ga wanda suke sama sune mala'iku sai yake cewa qala yake cewa inna allaha qala li ahli sama Allah yana ce ma mala'ikun da ke sama wa man yaqul minhum inni ilahu min duni fazalika najzihi jahannam kazalika najzi zalimin duk wanda daga cikin su yake cewa ni abun bauta ne koma bayan Allah to wannan zan musakauta musu da jahannama kuma haka muke sakauta ma azzalimai a suratul anbiya haka Allah ya ga ya wada mala'iku kun wanin su ya wada haka wa qala Allahu li Muhammad sai Allah yake cewa annabi Muhammad kuma inna fatahna laka fatahan mubina mun yi maka fatahi wanda yake bayyana ne ce mi li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar zanubinka wanda ya gabata da wanda zai zo duka mun gafarta maka kenan wannan khitabun da aka ma Allah annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda aka ma mala'iku ba dai bane nasu an kabarara sosai amma kuma mu duba na annabi sallallahu alaihi wasallam qalu sai suka ce fa ma fadalahu alal anbiya da menene kuma Allah ya fifita annabi akan annabawa qala sai ce qala Allahu azza wa jalla Allah yana cewa ma arsalna min rasulin ma aiko wani manzo ba daga cikin manzo ba illa bi lisani qaumi sai da harshen mutanen shi bayyana lahum dan ya bayyana musu gaskiya a cikin suratu ibrahim haka Allah ya gaya ma manzanni wa qala azza wa jalla sai kuma Allah ya hada li Muhammad ga annabi Muhammad yake cewa ma arsalnaka illa kafatan linnas kuma aiko ka ba sai dan mutane gabaki dayan su fa arsalahu ila aljinni sai Allah ya aiko annabi zuwa ga aljinnu wal insu da mutane gaba daya kenan yake nuna farala da fifiko na annabi sallallahu alaihi wasallam ga sauran annabawa ibnu abbas ya hadi kuma ya kawo musu dalili gashi kuma dalili mai kwari hadisin al-imam al-haisimi ya kawo cikin majma'uz zawaid da tabarani hadisi ne wanda ke cewa cikin isnadin shi akwai rauni amma kuma abin da yake kumshe yake dauki haka nan ne sai hadisi na 47 al-imamu darimi yake cewa hadda akhbarana ubaidullah ibn abdul majid yake cewa haddathana zama'a an salma an ikrama an ibn abbas qala jalasa nasu min ashabin nabi wasu mutane daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun zamna yantazurunahu suna sauraron shi suna jiran shi fa kharaja sai ya huto hatta da naminu ma sai da yazo kusa da su sami ahum ya tazakaruna sai same su suna muzakara fatasamma hadisuhum sai saurara zancan da suke yi suna tattaunawa akan abubuwan da suka shahi ilimi shine muzakara sai kuma annabi ya saurare su fa iza ba'dhum yaqulu sai wasun su suna cewa ajaban abun mamaki inna allaha takhaza min khalqihi khalilan allah ya riki daga cikin halittun shi ya riki badadai yace fa ibrahim khaliluhu ibrahim khalilun allah ne wa qala akhar wani kuma yake cewa maza bi ajabu min babu abin da ya himamaki kamar cewa wa kallama Allah Musa ta kalima Allah yayi magana da annabi Musa magana wa qala akhar wani kuma yake cewa fa Isa kalimatullahi wa ruhu annabi Isa kalma ce ta Allah kuma ruhi ne ta Allah Allah wa qala akhar sai wani yake cewa wa Adam mustafahu Allah annabi Adam kuma Allah ya zabe shi fa kharaja alaihim sai annabi ya huto gare su fa sallama yayi sallama wa qala sai yake ce musu kad samaitu kalamakum naji zancan ku ajabakum da abun mamakin ku da kuke anna ibrahim khalilullah cewa anna ibrahim khalil bada dai ne na Allah huwa kazalik haka ne lamarin wa musa najihu annabi musa kuma me ganawa ne da Allah huwa kazalik shi ma haka ne wa isa ruhuhu annabi isa ruhi ne na Allah kuma kalmar shi ce shi ma haka ne yace wa adam istafahu allah ta'ala annabi adam Allah ya zabe shi huwa kazalik shi ma haka ne yace ala ku saurara wa ana habibullah ni kuma masoyi ne na Allah wala fakhara babu alfahari wa ana hamil du'a alhamd ni nake dauke da tuta ta godiya yawmar qiyamata la tashin alqiyama tahatahu adam faman dunahu kalkashin tutan nan adam da duk wanda ke kasa da shi suke wala fakhara babu alfahari yace wa ana awwal shafi'i ni ne farkon mai ceto wa awwal mushaffa ni ne farkon wanda za a ba ceto yawmar qiyama ranar tashin qiyama yace wala fakhara babu alfahari yana gaya musu dan saboda su san cewa ba dan alfahari yake gaya musu dan bayyana musu farala da fifikon da Allah ya mishi akan annabawa dan wajibi ne su san da wannan yace wa ana awwalu man yuharruka bi halqil janna ni ne farkon wanda zai girgiza kuri na aljanna wala fakhara babu alfahari kuri na kofa aljanna a buda cewa a kankana farkon baban da hadisin da mai muhtarul ahadisin nabawiyya ya kawo a ti babu aljannati fa astabtu fa yaqulul khazin azwa karshen hadisin hadisi ne kuma mai kyau kenan wannan yake abinda annabi yake nihi kenan yace fa yaftahu Allahu fa yaftahu Allahu sai Allah ya bude fa yudkhilu nuha sai ya shigar da ni cikin ta wa ma'ifu qara'il mu'mini tare da ni akwai talakawa na mu'mine wala fakhara babu alfahari wa ana akramul awwalina wal akhirin ne mafi karamcin mutanen farko da na karshe alallahi a wajen Allah wala fakhara babu alfahari wannan hadisi ne wanda al-Imam Tirmidhi ya huddo shi wanda yake cewa garibi ne dan cikin shi akwai Zam'a ibn Salih wanda malamai sun rauna nashi amma dukkan mu sani abin da yake cikin ya tabbata cikin hadisi sahihai dukkan abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa an bashi sai hadisi na 48 darimi yake cewa haddathana Sa'id ibn Sulaiman an Mansur ibn Abi al-Aswad allaysu an Rabi' ibn Anas daga Rabi' ibn Anas daga Anas yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana awwaluhum khurujan ni ne farkon su wajen hutawa wa ana qa'iduhum kuma ni ne jagoran su mai jan su idza wafaru idan sun taho taran su yazo wa ana khatibuhum idza ansatu ni ne mai hudu su idan sun yi shiru yana nihin annabawa wa ana mustashfi'uhum idza hubisu kuma ni ne mai neman ceton su idan an tsare su wa ana mubashshiruhum idza aysu ni ne mai ba su albushir idan sun yi shiru da annabawa da al'umma shi da sauran al'ummu gaba ɗaya kamar yadda zai cikin hadisi shafa'a idza aysul karam al-karama yake cewa idan aysu idan sun ɗeba kauna yace al-karama wal mafatihu yawma izin biyadi da karamci da mabudai dukkan su a hannuna suke ranan wa ana akramu waladu adam ni ne mafi karamcin ɗiyan annabi adam ala rabbi a wajen ubangijina ya tufu alayya alf khadim wanda masu hidima dubu suke kewaye da ni ka annahum baydun makanun kamar ka ce kwai ne wanda yake boyayye hannu bai taba shi ba aululun mansur ko kuma lu'li'i ne wanda yake aka watsa shi lu'li'i wanda aka watsa shi wannan hadisi Tirmidhi ya huddo shi shi ma hadisi ne wanda yake garibi hadisi na 49 yake cewa akhbarana Abdullah ibn Abdul Hakim al-Misri Abdullah ibn Abdul Hakim babban malamin malikiya ne wanda mai iziya ina ga ya kashi ibn al-Hakim ibn al-Hakim babban malamin malikiya ne na Masar ne yake ce kenan yana cikin malaman darimi kuma Malik dama yana cikin malaman darimi kamar yadda yake da Bukhari yake cewa haddathana Bakar ibn Mudhar an Ja'far ibn Rabi'a an Salih yake cewa huwa Aba ibn Habbab maula bani Du'il ad-Du'uli yake cewa nasaba ce zuwa ga bani Du'ul an Aba ibn Abi Rabah an Jabir ibn Abdullah annan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da amincin Allah a cikin tafsirin gama muga Aba ibn Yasar nan kuma muga Aba ibn Abi Rabah shi wannan mufassir ne wancan kuma wancan mufassir ne wannan muhaddis ne daga Abdullah annan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da amincin Allah yake cewa ana qa'idul mursalin wal afkhar ni ne jagoran mursalai wanda gaban nake suna biye da bayana babu alfahari wa ana khatibun nabiyyin ni ne cikamakin annabawa wal afkhar babu alfahari wa ana awwal shafi'un ni ne harkon mai ceto wa awwal mushaffa harkon wanda za a ba ceto wal afkhar babu alfahari duka wannan annabi yana kore alfahari dan saboda haka ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga musu dan alfahari ba dan ilmantar da su ne wannan hadisin Haisum ya hudu cikin majma'u zawaid da al-Imam Tabarani cikin al-Awsat hadisi na 50 daidai al-Imam Darimi yake cewa haddathana Muhammad ibn Abbad haddathana Sufyan ibn Uyayna shine ibn Uyayna an ibn Jada'an an Anas annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala annahu mai tsira da amincin Allah yake cewa ana awwalu man ya'khudhu bi halqati babil janna ni ne harkon wanda zai yi ruko game da kuri na koho aljanna fa uqa'ikhu ha sai yace sai in mammotsa koho ta aljanna ma'ana kaman ka kama kyaure ka girgiza a huto a bude qala Anas yake cewa Anas ka anni anzuru ila yadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam harkuha kamar gani ina kallon hannun annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake motsa hannun ma'ana da yace musu man motsa su sai da yake motsa hannun shi haka yake nuna musu san motsawa yake ni yace wasafa lana Sufyan kaza Sufyan ya sufanta mana shi ma haka wa jama Abu Abdullah asabi'ahu Abu Abdullah ya gama yatsin shi wa harraka shi ma ya motsa su kenan musalsal ne bi taharikul yad kala yake cewa kala Sabit Sabit yake cewa masita yadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadda kana nihin hannun annabi sallallahu alaihi wasallam hannunka ya taba hannun annabi sallallahu alaihi wasallam kala na'am yace eh kala fa'adini ha uqabbilu to ba na hannunka in sumbace shi ya amshi hannun shi sumbanta ran saboda hannun ya taba hannun annabi alaihi salatu wassalam haka sahabbai suke bibiyan dukkan wani asar dukkan wasu abubuwa da sun shahi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ne sahihi Tirmidhi ya hudo shi Humaydi ya hudo shi cikin musnad din shi Humaydi malamin al-Imam al-Bukhari hadisi na 51 الإمام الدارمي كتاه أخبرنا عبد أحمد بن عبد الله حدثنا حسين بن علي أن زائدة أن المختار بن فلفل أن أنس مختار بن فلفل أن تكير رجال نوع على من كتب الستة الإمام أبو داود يانا هدو حديثي وجنش قال كتاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبي صلى الله عليه وسلم كتاه أنا أول شافي في الجنة نيني هر كم من تيتو تكين على الجنة تيتو شفاء أبا كبرى وشفاء كبرى وشك sananati wannan wanda zata zo nan gaba zai fassara mana ita shafa'a hadisin wannan na 51 muslim ya huddo shi da abubakar ibnu abi shayba hadisi na 52 al-imam yake cewa akhbarana abdullah ibn salih haddathani lays ibn sa'ad kenan haddathani yazid huwa ibn abdullah ibn al-had kenan yazid sai bayyana maka cewa huwa ibn abdullah ya saboda gashi bukhari da zaman ga yazid habbi an yi sabani kansu Yazid ibn Zuray ko Yazid ibn Harun kenan dole ya nassanta dan kas a samu cakudewa daga Amr ibn Abi Amri daga Anas dan Malik yake cewa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yana cewa inni la awwalun nas ni ne harkon mutane tan shaqqal ardu wanda ra kasa za ta tsage ma'ana wajen hutawa an jumjumati ga qiyata yawmal qiyama ranar tashin alqiyama kamar da mai iziya ya kawo aljumjuma ila akhir aljumjumati har zuwa karshen jumjuma nan kuma an ambaci annabi ya ambaci jumjuma ne saboda mutun in ya tashi kana daga bayan shi harkon abin da kake gani kenan ita ce wanda ko wanda yana daga nesa yana tsinkaye shine yasa kawo ta shine yake bance ta da ambato wala fakhar yace babu alfahari wa udiya wa alhamdu wala fakhar kuma ni ake ba wannan tuta ta godiya babu alfahari wa ana sayyidun nasi yawmal qiyama ni ne shugaban mutane ranar tashin qiyama wala fakhar babu alfahari wa ana awwal man yadkhulu aljanna ni ne harkon wanda zai shiga aljanna yawmal qiyama ranar tashin qiyama wala fakhar babu alfahari wa ati babu aljanna zan je kofar aljanna fa akhuz bi halqati ya sai in riki kuriqin koha fa yaquluna sai su ce man haza wane ne wannan matsara kenan fa aqulu sai in ce musu ana muhammad ni ne annabi muhammad yace fa yaftahuna li sai su bude min aljanna fa adkhulu sai in shiga fa ajudu bi jabbar mustaqbiri sai in ga Allah ya fuskanto ni fa asjudu lahu sai in yi mishi sujada fa yaqulu sai ce mana irfa'a asaka ya muhammad dago kanka ya kai annabi muhammad wa takallam yusma aminka ai magana kau za a saurara maka wa qul yuqbalu minka ka faɗi duk abin da zaka faɗa za a amsa maka washfa'atu shaffa ka nemi ceto na kowa za a baka fa arfa'u ra'si sai in dago kaina fa aqulu sai in ce ummati ummati ya rab al'ummata al'ummata ya allah fa yaqulu sai ce izhab ila ummatika je ka wajen al'ummataka faman wajata fi qalbihi misqal habatin min sha'irin min al-iman duk wanda ka samu daidai da kwaya sha'ir na imani a zuciyar shi fa adkhuluhu al-janna shiga shi da shi al-janna yace fa azhabu sai in tahi faman wajata fi qalbihi misqal zalika wanda na samu daidai gurgurdan haka nan kin yace adkhaltuhu al-janna humul janna sai in shigar da su al-janna fa ajudu al-jabbara mustaqbili ina zawwa na zo da su aljanna sai in ga Allah ya fuskanto ni fa asjudu lahu sai in mushi sujada fa yaqulu sai ce irfa'a asaka ya muhammad dago kanka ya kai annabi muhammad takallami suma aminka kai magana za a saurare ka wa qul yuqbalu minka ka fada za a amsa maka wa shafa'atu shaffa ka nemi ceto za a baka fa arfa ra'si sai in dago kai na fa aqulu ummati ummati ya rab in ci al'ummata al'ummata ya allah fa yaqulu sai ce izhab ila ummatika koma wajen al'ummataka fa man wajadta fi qalbi du wanda ka samu a cikin zuciyar shi misqala habatin min khardan dire da qaya komayya min al'iman na imani fa adkhilhu aljanna ka shigar da shi aljanna fa azhabu sai in tayi fa man wajadtu fi qalbihi misqala zalika du wanda na samu an samu daidai gurgurdan hakan kin yace adkhaltu hum aljanna sai in shigar da su aljanna wa furga min hisabin nas yace an kare hisabin mutane wa urkala man baqiya min ummati fi an-nar an shigar da wanda suka yi saura cikin al'ummata cikin wuta ma ahalin nar tare da yan wuta ma'ana da suka cancanta fa yaqulu sai ahalun nar sai yan wuta su ce ma agana ankum annakum kuntum ta'buduna Allah wa la tushrikuna bihi shay'a sai su ce babu abin da ya wadatar muku bauta Allah da kuke buku gama shi da shirka ga ku a wuta ga mu a wuta mushrikai kafirai sai su gama al'ummar tashi haka fa yaqulu jabbar sai Allah mai girma yake yace bi izzati ina rantsuwa da buwayata la a'tiqanahum zan yantar da su minan nar daga wuta fa yursilu ilaihim sai a aika musu fa yakhrujuna minan nar su huto daga wuta wa qadimta hasu sun kone fa yudkhiluna fi naharin sai ash naharil hayat sai a shigar da su da koramar da ake cema koramar rayuwa fa yambutuna fi sai su bubbugo a jikinta kamar yadda an yi shibka take bubbugowa kama tambutul habba fi gusa asail kamar yadda kwaya take hutawa daga tumbukuwa ta ruwa na gehe in aka yi ruwa zarmu ya taho daga gehen shi daga ciyawa tana hutawa mai kyau wanda ita kullun cikin ni'ima take dan tana tare da ruwa to zasu bubbugowa irin wannan wayi kutabu baina ayunihim sai a rubuta a tsakanin idanun su ha ulai utaqailla wannan sune yan tattun Allah fa yazhabu bihim sai a tahida su fa yadkhuluna aljanna sai su shiga aljanna fa yaquluna lahum ahlul janna sai yan aljanna su ce musu ha ulai jahannamiyun wannan yan jahannama ne wanda suka huto fa yaqulul jabbar sai Allah ce bal ha ulai utaqaul jabbar bar wannan yan tawar Allah ne ma'ana a bar kiransu da jahannamiyun har ma sai ya sa a goge musu wannan dan zai zamana suka ne gare su tambari ne wannan hadisi hasan ne al-imam ahmad ya huddo shi al-imam albani ya hasana shi sai hadisi na 53 yake cewa akhbarana abdullah ibn salih al-misri haddathani muawiya daga yunus ibn maisara daga abi idris al-khawlani daga ab ibn ganam yake cewa nazala jibril ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam jibril ya sabko wajen annabi su mai tsira da amince fa shakka badana hu ya tsaga kirjin shi summa qala jibril sannan jibril yake cewa qalbun waki zuciya ce wadda take kyautatta waki shine kyautatta kuma mai kwari fihi uzanan wadda cikin ta akwai kunnuwa guda biyu sami'atan wanda suna ji zuciyar annabi zuciya ce wadda tana ji tana gani wa ainan da idanuwa biyu cikin zuciyar shi basiratan wanda suna gani suma yace muhammadur rasulullah annabi muhammad manzo ne na Allah al-muqaffi wanda yake mai biyewa bai al-hashir wanda ake tado mutane a ƙarshe daga gare shi yace khulquka qayyim dabi'a ka dabi'a ce daidaitatta wa lisanuka sadiq halashanka harshe ne na gaskiya wa nafsuka mutma'inna zuciyarka zuciya ce nutsatsa qala abu muhammad yake cewa wa kenan in an ce abu muhammad shine al-imam ad-darimi kamar yadda an ce abu abdullah sahih al-bukhari shine al-imam al-bukhari ai abu muhammad darimi kenan yake cewa waki'un ya'ani shadid yana nihin zuciya wannan shadid mai kwari ce shine ma'anar waki kenan ya fassara mana waki kan mi tunanin cewa waki ibn al-jarrah sunan malami a wannan waki kalma ce luga ce ana nihin muhkam shadid kyautaccen abu wanda yake wannan mai kwari hadisi na 54 al-imam darimi Allah mashi rahama yake cewa akhbarana abdullah ibn salih yake cewa haddathani muawiya an urwata ibn ruwaym an amr ibn qais anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzo allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allah adraka bi al-ajl al-marhum allah ya riskar da ajali abun jir qaita gare ni ya riskar da ajali abun jin kai ma'ana ya kawo ni a lokaci wanda yake na jin kai wanda allah yana lullum kalada ga mutanen zamanin shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nihi ana yace waqtasar li ikhtisaran kuma ya takaice mini zance takaicewa zance shine Allah madaukin sarki ya ba annabi jawami'ul kalim kama a wata ruwaya yace waqtasar li al-kalam ikhtisara Allah ya takaice mini zance takaicewa yace fanahanul akhiruna mu ne mutanen karshe wa nahanu sabiquna yawmal qiyama ko mu ne masu rigaya a ranar tashin alqiyama shi malamai suke kwatantawa tahiyar annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa kama an yi yadda mutane suke cewa duniya rawa ƴan mata na gaba ko mu baya kama ana tahiya ne ana tahiya kuma an je kiyama sai a juyo eh na gaba koma baya shine annabi sallallahu alaihi wasallam su suna gaba kuma aka juyo su ne baya kuma rahama ce Allah madaukin sarki ya ga dama ba annabin shi yace wa inni qa'ilun qawlan ghayru fakhri yake cewa zan ga muku wata magana ba dan alfahari ba Ibrahim khalilullah annabi Ibrahim badadai ne na Allah wa Musa safiyullah annabi Musa zababban Allah ne wa ana habibullah ni kuma masoyin Allah ne wa ma'ilwa ilhamdi yawmal qiyama kuma da tare da ni akwai luwa'ul hamd tuta ta godiya ranar kiyama nan da yake cewa ana habibullah ni masoyin Allah kalma khulla ta higida girman daraja game da hub mahabba me yasa kuma nan annabi ya siffanta kanshi da cewa shi habibullah ne annabi Ibrahim khalilullah yake nuna annabi Ibrahim ya yi shi ba wannan yake nihi ba dan saboda wata ruwaya ta nuna cewa shi kin ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khalilullah ne kenan shi ya gama duka ne ba annabi Ibrahim ya yi shi yana da tashin kuma yana da ta annabi Ibrahim kin dan inda mutun ya san meye asrar kin lugar larabci da sai ya dimauce na yace yaya aka nasaba ma annabi Ibrahim khulla shi kuma aka nasaba mishi mahabba dan da kai tazara tsakanin su yace wa inna Allah azza wa jalla lalle Allah mai girma duwa ya wa'adani ya muni alƙawali fi ummati cikin al'ummata wa ajarahum min salasin ya kiyaye su daga abubuwa guda uku la ya ummuhum bi sana be gama su da hori hori na gama garon da duk duniya gaba daya annabi Allah ya dau alƙawalin ba zai musu haka ba innan ba ayi bacan anyi innan ba ayi bacan anyi wala yasta'siluhum aduwan kuma yace makiya ba za su tumbuke su ba su raba su su kare su su kare su kwata kwata a zamanin babu su shine istisal wala yajma'uhum ala dalala kuma ba zai hada su ba akan bata su hadu malaman su su hadu akan bata kamar yake cewa la tajma'u ummati la tajtami'u ala dalala al'umma ta bu su haduwa akan bata yana nihin malamai ba ba jahilai ba kamar yadda Malik zan mu ga yana ta cewa shine abin da nartar da mutane akai a garin mu yana nihin malamai dan ba awamun nasu ba wanda ba shar komai ya sani na cikin shari'a ba wanda suke ba su san komai ba suna haduwa akan bata ga sun ga mutane da dama suna kan wani abu wanda yake ba daidai ba amma malamai suka ce ummati ne yana nihin wannan malamai malaman al'umma shi babe na gaba yake cewa al-Imam Darimi babu ma ukriman nabi sallallahu alaihi wasallam binuzul ta'am minas sama baban dake bayanin abinda aka karrama annabi alaihi salatu wasalam da saukowar abinci daga sama kamar yadda aka ma annabi Isa kenan hadisi na 55 darum yake cewa haddathana Muhammad ibn al-Mubarak haddathana Muawiyah ibn Yahya haddathana Ardat ibn al-Munzir an damrat ibn Habib qala sami'tu Salmatu Sakuni wa qala ghayru wahid Salmatu Sakuni bainama nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wancan hadisin na da ya wuce hadisi ne wanda Abu Muhaddi takharijin shi ba mai kanzul ummal ya huddo shi a cikin litafin al-Muttaqil Hindi kenan yake cewa izaka izqala qa'ilun sai wani mai hada yake cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah hal uti ta bi da'am min as-sama shin an zo maka da abinci daga sama kenan yana nihi irin yadda aka ma annabi Isa yace na'am uti tu bi da'am yace eh an zo mana da abinci qala ya nabiyullah yake cewa ya ma'aikin Allah hal fihi min fadl akwai ni saura yana tambaya ni qala na'am yace eh akwai qala yace fa ma fu ila bihi mi aka aikata da sauran yace rufi ila sama an dauke shi an yi sama da shi wa kad uhi ilayya haqiqa an yi mun wahayi anni ghayru labisun fikum cewa ni ba mai zama bane a cikin ku illa qalilan sai dan lokaci kadan summa talbasuna sannan sai ku tsaya hatta taqulu har sai kuna cewa mata mata yaushe ne yaushe ne yace summa ta atuni sannan sai ku zo mini ma'ana yaushe ne zaku tarda ni bayan na riga na bar duniya na ina na tarda ku na riga ku yace ta atuni afnadan sannan sai ku zo mini jama'a jama'a kun taho jama'a jama'a ba'adukum ba'd yake cewa bangaren ku yufni ba'adukum ba'd bangaren ku yana kare bangare yace bayne dai sa'a mutan ma'ana wasu suna kashe wasu kamar abinda muke ciki yau yake cewa bayne dai sa'atu mutanin sharid kahin kiyama ta tashi akwai mace mace da kashe kashe mai yawa wannan yana da cikin mu'izoji na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake bada labari yake cewa ba'ada husanawatu zalazil bayan shi kuma akwai shekaru na girgiza shekaru na girgiza wannan hadisi su cikin sanadin shi akwai rauni Ahmad ya huddo shi a cikin shi akwai kamar da Ibn Hajar yake cewa yana da rauni hadisi na 56 al-Imam Darimi yake cewa da sana Usman ibn Muhammad asana Yazid ibn Harun kun ga Yazid ibn Harun wanda aka yi sabani cikin Bukhari shine ko Yazid ibn Zurai yau da gobe wa yake sawa malaman wannan da mutun yake ganin kamar diyawa ne yau da gobe take sa ka rike shi can ka ji shi can ka ji shi can zai zamana maka a cikin kwakwalwa yake cewa akhbarana Sulaiman at-Taymi an abil ala an samurata bin jundab anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam utebi kas'a annabi sallallahu alaihi wasallam an zo mushi da wani akushi min saridin da abincin da ake cewa sarid nau'in abinci ne na zamanin su mafificin abincin da annabi yake kwatanta Aisha ga sauran mata da shi yake cewa fa wudi at bayne dai sai aka aje akushin nan a gaban ne dai yirkawu a gaban mutane fata aqabuha ila zuhur suke ta bibiyar shi har zuwa azhar ma'ana wannan su shigo su ci su huta wannan su shigo su ci su huta har tun da sahiya azhar yace min guduwatin tun da sahi ya qumu qaumun wasu mutane suna tashi wai julisu akharuna wasu su zo su zamana fa qala rajulun li samurat ibn jundab sai wani mutun yace ma samura ibn jundab yace amma kanat tumaddu shin abincin kara shi ba a kara shi ma'ana wai abincin ya akai ana ta ci kuma ako shi dai yaki karewa sai samura yake cewa min aisha in ta ajum mi kake ma mamaki ma kanat tumaddu illa min ha huna yace ai babu karin da ake mishi sai daga nan wa ashara ila sama ya nuni zuwa ga sama yace daga sama ne yake karo shi kuma wannan hadisi ne wanda yake hadisi ne mai kyau sahihin hadisi ne Tirmizi ya huddo shi al-Imam Ahmad ya huddo shi Albani ma ya saha shi hadisi ne sahihi kenan kaga abinda aka ba ma annabi Isa na sabkowar abinci ma'ida daga sama to shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an abun gakin shi an bashi sai babe na 10 babin fi husnul nabi baban da ke bayani akan kyan annabi alaihi salatu wassalam dan mu hada darimi yana kawo abubuwan da suka shahi annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya karfafa mana da sanin kimar annabin kahin mu shiga jin maganganun shi da abubuwan da zai kawo na hukunci hukunci hadisi na 57 yake cewa haddathana Muhammad ibn Sa'id akhbarana Abdurrahman ibn Muhammad an Ash'as ibn Sawwar an Abi Ishaq an Jabir ibn Samura qala yake cewa ra'aytu Rasulullah nagam annabi mai tsira da aminci fi lailatin adhiyan cikin wani dare mai tsananin haske wa alaihi hulla tare da shi akwai wani ado hamra ja faja'altu kenan wannan sai nuna cewa a hadisi da annabi ya hana sa jattuha jawa da take wuri kuma hanin ba na haramci bane gashi nan annabi an ganshi a cikin hullatun hamra yace faja'altu anzuru ilayhi sai na hware ina ta kallon annabi sallallahu alaihi wasallam wa ila al-qamar ina kallo zuwa ga wata yace falahu kana ahsanu fi aini min al-qamar yace wallahi yahi kyau a gare ni gami da watan da nake kallo ma'ana na rarrabe shi tsakanin annabi da wata na tabbatar da annabi yahi wata haske hadisi ne wanda yake hadisi ne sahihi Tirmizi ya huddo shi hadisi na gaba yake cewa akhbarana Ibrahim ibn al-Munzir haddathana Abdul Aziz ibn Abi Sabit az-Zuhri haddathani Isma'il ibn Ibrahim ibn akhi Musa an ammihi Musa ibn Uqba an Quraib an ibn Abbas kala yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da amincin Allah ya kasance aflajis aniyataini ya kasance mai ushiriya ne ma'ana hakoran shi asaniya su ne hakora nan gaba to ya kasance akwai aflajisi ne akwai kowa tsakanin su ushiriya kawai yace idza ta kallama idan annabi yana zance ru'ya kan nur za a ga wani abu kamar haske ya kharuji yana hutawa min bayin sanayahu daga tsakanin wannan hakoran nashi na gaba shi ma wannan hadisi ne wanda yake Tirmizi ya huddo cikin Shama'ilul Muhammadiyya cikin sanadin shi akwai rauni hadisi na 59 yake cewa akhbarana Mahmud ibn Gailan haddathana Yazid ibn Harun mun ganshi ya komo akhbarana Mis'ar an Abdul Malik ibn Umayr kala yake cewa kala ibn Umar yake cewa ma ra'aytu ahadan ban taba ganin wani mutum ba an jadu wala ajwadu wanda ya kasance ya hi karhi ko kuma ya yawan kyauta wala ashja'u ko wanda ya sadaukantaka wala adwa'u ko wanda ya haske wala awda'u ko kuma wanda ya kyau an rubuta wannan kalmomin adwa'u da gabatar da dadun kin shine haske min addiyani awda'u kuma shine min alwada'a ne shine haske yace min rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda yahi annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana wannan abubuwan duka da ya zano annabi sallallahu alaihi wasallam babu kamar shi yahi kowa sai na gaba hadisi na 60 darimi yake cewa akhbarana ibrahim ibn al-munzir al-hizami haddathana ubaidullah ibn musa haddathana usama ibn zaid an abi ubaid ibn muhammad ibn ammar ibn yasir qala yake cewa qulti li rabbi rubayy bint muawiz nace ma rubayy bint muawiz ibn afra yake ce mata sifi lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace mata sufanta mana manzon allah sallallahu alaihi wasallam faqali suke cewa ya bunai ya kai dana law ra'aytu huda kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ra'aita shamsu dali ada kaga rana mai ketawwa kana ganin shi ma'ana haske zaka ga kamar rana ce take ketawwa hadisi ne mai kyau yana cikin al-mishkat hadisi na 61 yake cewa darimi hadd akhbarana hajjaj ibn minhal haddathana hammad ibn salama akhbarana sabit an anas qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam azharul laun annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai hasken launi ne launin shi kamar hore ka anna arqu hululu zuhashi ma zaka ce kamar lu'ulu'i ne jibin annabi alayhi salatu wassalam idza mashata kaffa'a idan yana tahiya yana karkata zuwa gaba wa ma masitu harirata yake cewa ban taba taba wani alhariri ba ban taba taba wani alhariri ba wala dibajatan ko wani dibaji alyad min kafihi wanda yi tabshi game da tahin annabi sallallahu alaihi wasallam wani nau'i ne na tuha alhariri wanda an hana sa wannan kinshi haka nan dibaji shi ma nau'i ne na tuha mai tsada mai kima mai daraja mai tabshi yake cewa ko su basu kai tahin annabi sallallahu alaihi wasallam kamshi wannan tabshi ba yace wala shamimtu ra'ihatan ban taba shakar wani kamshi ba kaddo da dai adiya bu min ra'ihatihi game da wanda yake kamshi game da kamshin annabi sallallahu alaihi wasallam miskatan wala gairaha turaran almiski ko wani shi ban taba ganin wanda yake kamshin annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da ya sa turare ba wannan hadisi ne sahihi bukhari da muslim sun huddo shi al-imam ad-darimi hadisi na 562 yake ce akhbarana abu nu'man abu nu'man ya ba mu labari wannan shine wa abu nu'man ba al-inda bukhari ne shine al-hakam ibn nafi amma shi wannan Muhammad ibn Fadl al-Sadusi wanda aka mishi laqabi da al-Arim an yi sanin shi da al-Arim babban malami ne na wannan na Basra kuma sika ne yana daga cikin malaman da Bukhari yace ikhtalat fi akhir umrihi ya sami ikhtilati a karshen rayuwar shi yana cikin mukhtalidin yake ce akhbarana Hammad ibn Zaid an Sabit an Anas ibn Malik qala yake cewa khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam hidima fa ma qala li uffin qaddu da dai bai taba ce wani ko kalma uffin adna kalma wajen zajar ita ce kalma uffin to yace ko ita annabi bai taba ga mu ne ba wala qala li shay'in sana'atuhu lima sana'ata kaza wa kaza bai taba ce mu ne ba gami da wani abu da na aikata cewa dan mi ka aikata kaza da kaza ko abun bai ma annabi sallallahu alaihi wasallam bazai taba cewa dan mi akai kawari he bakin shi yake aw halla sana'ata kaza wa kaza ko yace me yasa baka aikata kaza da kaza ba annabi bai fada wa qala yake cewa la wallahi ke ka sabanin mu yanzu in ka saba abin da ake yi a gida in ka je ba ai ba yara he kai kamar ka kashe su to annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho babu ruwan shi abin da ba ai bai yake wanda kuma an yi kuskure bai ma tsaya tanka magana rihe bakin shi yake yace wallahi ma masitu ya didi bajin hannuna bai taba taba wani dibaji ba wala hariran ko kuma alhariri alyanu min yadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda yake tabshi game da hannun annabi sallallahu alaihi wasallam wala wajadtu rihan ban taba samun wani kamshi ba kaddo da dai aw arfan ko kuma wani tashin kamshi kana adiyabu min arfi wanda yake kamshi game da tashin kamshi aurihan ko kuma kamshi na annabi alayhi salatu wassalam dukka wannan yake cewa babu wani ko turaren almiski ko wani kamshin wani abu wanda ya taba ji wanda ya kai kamar na annabi alayhi salatu wassalam hadisi ne sahihi bukhari ya huddo shi da ahmad cikin musnad din shi hadisi na 63 yake cewa akhbarana muhammad ibn yazid war rifai akhbarana abubakar an habib ibn khudra haddathani rajulun min bani huraysh qala kuntu ma'a abi hina rajama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'iz ibn malik yace ina tare da babana lokacin da annabi ya gehi ma'iz ibn malik wanda aka kawo sun yi zina yace falamma akhazatul hijara yayin da dutsi ya kai mishi yace ur'ibtu sai naji tsoro fadammani ilaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama ni ya matso ni da jikin shi yace fasala alayya min arqi ibdihi sai yace daga jibin hamata annabi sai ya zubo mini yace misal rahim mis kamar turaren almiski haka yake kamshi kenan ka wannan hadisi nan da mai kyau ne illa wannan aka ce rajul kin ya mai da shi hadisi ne mursal wannan yake nuna mana cewa hatta da jibin da zai fito daga hamatar annabi alayhi salatu wasalam ba irin sauran jama'a bane wanda cike da wari ko mai shi bai san jin shi amma na annabi sallallahu alaihi wasalam ko turaren almiski hadisi na kusan karshe 64 yake ce haddathana abu nu'aym haddathana zuhair an abi ishaq an al-bara qala sa'alahu rajul yace wani mutun ya tambaye shi qala yake ce mishi a ra'aita kana wajhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam misal sayf shin kaga huskar annabi sallallahu alaihi wasallam kama take da abun nan da takobi yace ka yace mishi la misal da kamar a bari kamar wannan yake kamar wata kenan wannan wajen haske ne ya kwatamta annabi sallallahu alaihi wasallam da hasken takobi shi kuma ya ga dan saboda ladabi bai ma kamata a kwatamta hasken annabi da takobi wannan takobi dauke da sharri yake sai ya ce mishi a kamar tauraro kamar wata dai wannan hadisi ne wanda yake shi ma sahihi hadisi na karshe yake cewa haddathana akhbarana yazid ibn harun yake cewa akhbarana sharik anil a'mash an ibrahim qala yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yu'rafu bil-layli ana gane shi da daddare bi rihi dibi da kamshin turare ba wai turaren da yasa ba cikin duhu baka ganin kowa baka gani wane ne ya wuce to in annabi ne ya wuce titin zaka ji yana kwasa kamshi wanda daga wannan zaka san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bunan ko kuma wancan duhu duhun da nake ga ya wuce annabi ne sallallahu alaihi wasallam na saboda wannan kamshin da yake ji kuma wannan hadisi ne sahihi Abu Dawud da Ahmad cikin marasil rijal din shi dukkan su siqat ne haka nan Ibn Sa'd cikin at-tabaqat duka wannan suke nuna mana hadisan gabaki daya farala da daraja da kima da Allah madaukin sarki ya ba annabin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sura dai kai ashin hadisi na 66 yake cewa akhbarana Malik ibn Isma'il haddathana Ishaq ibn Fadl ibn Abdurrahman al-Hashimi akhbarana al-Mughira ibn Atiyya an Abi Zubair an Jabir anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da amincin Allah lam yasluk tariqan bai taba shiga wata hanya ba ko kuma yace la yasluk tariqan bai ya shiga wata hanya fayatba'uhu ahadun wani mutun ya bi shi illa arafa annahu karsalaka sai mutun ya san cewa annabi ya bi wannan hanyar min dibi arafi dan saboda kamshin tira kamshin da ke tashi na jikin shi au qala min rihi arqi ko kuma yace dan saboda shaken zuha shima da take tashi zaka gane cewa annabi ya ban dan mun gani kamar tararan almiski take tararan almiski kuwa duk wanda ya san shi in aka ce ya bi titi ko da shi kin ma zaka san cewa ya lalle ya bunan gun ko kuma mai sai da turare ma wanda ba ma na almiski ba in ya bi titi zaka san cewa ya wuce mai turare ya wuce na to balle na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya lumka shuwa gabanin turare shine tararan almiski wannan shi ma hadisi ne mai kyau al-Imam Tibrizi ya hudo shi cikin al-Mishkat wannan shine abu hadisan da suka kebanci girman daraja da kima da faraloli da karamomi da Allah mu'jizoyi da annabi Allah madaukin sarki yake bance shi da su nan zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.